أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد نساتي لما أغلق وارساتي لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره انقدار العظيم. ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا همة الشيخ ادري لنا بهذا المحضر وتأتي بنظرة تأتي لنا بالزفر. باب ما جاء babi cikin abin da yazo fi saumi dahari cikin haninka ayi azumin zamani gaba daya mutun yace kwata kwata shi ba zai ƙara cin abinci da rana ba zai ta yin azumi zai ta yin azumi to an hana wannan sai dai kuma malamai za su fada idan ranar sallah karama yace abinci yayin sallah dama azumi ran sallah haramun ne ranar sallah babba ma yace abinci ma'ana yayin sallah sannan ayyamut tashriqi kwanakin yanyana nama daya bayan babbar sallah da kwana daya bayan babbar sallah da kwana biyu bayan babbar sallah da kwana uku to duk da ya azumi ba to wannan ba sunan sa saumul dahar ba ko yayi azumi a shauran kwanakin sa da sunan saumul dahar ba dan sai na Umar radiyallahu ta'ala an shekaru biyu na karshe na kusan rayuwarsa azumi yayi shi ga baki da haka sai ga Aisha shekaru da yawa na rayuwarta na karshe kusan duk a azumi ta yi su amma duk ga baki da suna yin suna buɗe baki ran sallah karama da ran sallah babba da kwanaki uku na bayan sallah babba to wannan ba sunan saumu dahar ba haddathana Qutaybatu wa Ahmadu to jiba su mutanen da fada ma ake yi kasfi azumin da yawa mu ko yanzu Allah ya kawo cututtuka ga sunan na zamani wanda da ba a san su ba ga walisa na yanzu na farillan ma ya aka karke bare kuma na nafila din ga baki da haddathana Qutaybatu Qutaybatu ya zantar da mu wa Ahmad ibn Abdata da Ahmad dan Abdata qala su biyun nan sun ce haddathana Hammad ibn Zaid Hammad dan Zaid ya zantar da mu an gaila na bin Jarir shi kuma ya karba daga Gailan dan Jaririn an Abdullahi bin Ma'abadi shi kuma ya karba daga Abdullahi dan Ma'abadi an Abika Tadata shi kuma daga Abika Tadata qala Abika Tadata yace kila an ce ya Rasulullahi ya ma'aikin Allah kaifa biman sama dahara me hukuncin wanda ya azunci zamanin sa gaba daya shi kullun da rana bai buɗe baki a cikin azumi yake qala la sama wala afdara bai ya azumi ba zai buɗe baki ba da ya ma'ana ba wannan ba karɓaɓɓe bane azumin sa ya sha wuyar yunwa gashi shi azumin sa bai karɓu ba shi kuma ya sha wuyar yunwa haulam yasum walan yufdir gashi bai ya azumi ba saboda shari'a bata karɓi azumin ba to gashi kuma bai buɗe baki ba ya sha wuya wafil babi a wannan babi an Abdullahi bin Amr an karɓi daga Abdullahi dan Amr wa Abdullahi bin Shihir da Abdullahi dan Shikir wa Imran bin Husain da Imran bin Husain lakabamu lafiya da zaman lafiya yayi mana duka abin da ya dame mu wa Abi Musa da Abi Musa al-Ash'ari qala Abu Isa Tirmidhi yace haddathana Abi Qatadata qala Abu Isa Tirmidhi yace hadisu Abi Qatadata wannan hadisi na Abi Qatadata hadisun hasanun hadisi ne mai kyau wa kad kariha qaum mutane sun ki min ahlul ilmi daga malamai siyamu da hayi mutun yace shi duk kwanakin sa a azumi zai tafi da shi da zai yi buɗe baki ba wa ajazahu qaumun akaru na wa'ansu kuma suka ce in yana da iko shi kenan amma dai hadisi duk da dai hadisin ba ingantacce bane kyakkyawa ne amma dai hadisi ya hana inna ma yakunu siyamu da hayi to su ma wanda suka ce ba komai din suka ce azumin da ake cewa azumin jin zamani idza lam yufdir yawman fidiri idan bai sha ruwa ba ranar sallah karama wa yawmal adha bai sha ruwa ba ranar sallah babba wa ayyamat tashriqi bai sha ruwa ba kwanaki uku bayan sallah babba to shi ake cewa mutun yayi saumu ta har shi shari'a ta hana azumin gaba ɗaya bai karɓu ba gashi ya sha yin wasa amma in ya sha ruwa ranar sallah karama an yi idi da an yi sallah da shi ya sha ruwa ranar sallah babba ya sha ruwa kwanaki uku bayan sallah babba to wannan da ya azumin saumul dahar ba za a ce masa saumul dahar ba فمن أقر هذه الأيام دون ديب أباكي أو إنهم فعلكي جدا بيار فقد كرج من هذه الكراهية يابتا دقا إيا كرسنا بشريعتي ولا يكون كسام الدهر كله بلا أتيا أذنتو زامن سقباء ديبا هكذا روية أما لكذن أنس هكا أكررتو دقا إمام مالي دان أنس وهو قول الشافعي شين يفعل إمام الشافعي وقال أحمد إمام أحمد يتي وإسحاق da isihaku nahawa min hadha suma magana su irin wannan ce wa qala suka ce la yajibu an yusira ayyaman ghayra hadhi bai wajaba bai sharuwa a cikin wayansu kwanaki in ba wayannan kwanaki guda biyar ba allatina ha rasulullah sallallahu alaihi wasallama anha wanda annabi ya hana ai azumi a cikin ta annabi ya hana azumin sallah haramun ne sallah karama da sallah babba da kwanakin yanyana nama kwana kashe garin sallah babba da wata kashe garin sallah babba da wata kashe garin sallah babba din kwana uku kwana uku bayan sallah babba to wannan duk haramun ne ayi azumi a cikin kwana ne na ciye-ciye da gaishe-gaishe zakai ta wanda Allah ya buda suka yanka da kaje za ka dauko ma nama kace kana azumi kuma uzu billahi ba babu maja babun abin da yazo fi sard as-sawm mutun ya iya yin kwanaki yana azumin nafila ba kwana daya ba kwana biyu ba kwana uku ba ma ya iya kwanaki yana yi ko ya iya wayansu watanni ma yana yi haddathana kutaybatu ya zantar da mu haddathaka kaman masu yin rajab sha'ban su shige ramadan to duk ba komai haddathana kutaybatu ya zantar da mu haddathana hammad bin zaid amma da kan zai ya zantar da mu an ayyuba daga ayyuba an abdullahi bin shakikin daga abdullahi dan shakikin kala abdullahi dan shakiki yace sa'altu aisha ta na tambaye sai da aisha an siyamin nabi ga azumin annabi qalat sai tace kana yasumu wani zuwun zai dau azumi yayi hatta na kula kasa muhammad ce kai wannan lokaci dai annabi yayi azumi da yawa wayu diru wani lokacin kuma sai ta cin abincinsa da yayi azumi ba hatta na kula kad afdara wani zuwa hamu ce kai wannan lokaci dai annabi ya dan kwana bi dai da ya azumin nafila ba qala tace wa ma sama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shaharan kamila amma annabi da ya azumtar wata cikakke illa ramadana sai ramadana dai a wannan magana da ta fada wato babi a wannan babi an Anas an karbo daga Anas wa bin Abbas da Abdullah dan Abbas قال ابو عيسى ترمذي يجي حديث عائشه حديث من سيده عائشه حديث حسن صحيح حديث صحيح حديث ne kyakkyawa to kuma yazo yakan yi sha'ban duka ko sai shaura kan kada jiddai abinda ta halake ne haddathana abi bin hujr ali dan hujr ya zantar da mu haddathana isma'il bin ja'far isma'il dan ja'far ya zantar da mu an humaydin shi kuma Isma'il ya karba daga Humaydu shi kuma Humaydu ya karba an Anas bin Malik ga Anas dan Malik annahu su'ila an sawmin nabiy an tambaye Anas dan Malik ga azumin annabi na nafila qala sai yace kana yasum min ash-shahri hatta nara annahu la yuridu an yusira minhu yakan yi azumi a cikin wata hamzaci ma ba zai sha ruwa a watan ba gaba daya wayyudiru yakan ci abincinsa a wani watan kuma hakana ra annahu la yuridu an yasuma min shay'in hamma gade kila ba zai azumi komai a cikin wannan watan ba wa kunta la tashaw an tarahu min al-layl musalliya illa ra'aytahu musalliya in ka kasance kana so ka ganshi cikin dare yana sallah duk lokacin da kake ganshi kake so ka ganshi cikin dare yana sallah zaka ganshi ko cikin daren yana sallah wala na'ima in kuma kana so ka ganshi yana bacci illa ra'aytahu na'iman sai ka ganshi yana bacci to wannan kuma wata mu'jiza ce duk lokacin da kake na san dai kida yanzu annabi yana nan yana sallah to kuma an kawo din zaka tarar da shi yana sallah ko kace kida yanzu yana kwance dai yana kuma an kawo din za ka tarar da shi yana kwance ko kuwa ma'ana wani lokacin zai ta kwanciyar sa wani lokacin zai ta ibadar sa sallar dare wajibi ce a wajen annabi sallallahu alaihi wasallama mu kuma al'umma sa nafila ce a wajen mu sai mun ga dama amma dai ya dace mu nemi alkhairi amma shi ko wajibi ne yayi nafilar dare sallallahu alaihi wasallam ko a tafiya ko a zaman gida ko a waye dike ka da arwaito sallolin sa na dare sallallahu alaihi wasallam to kila lokacin da za a zo a tadda shi yana bacin kila ya gama wannan sallolin nasa ko kafin ya tashi yayi wannan sallolin nasa dan Allah ya raba ma dare ko min laila illa qalila ka tsaya wa daren sai dan kadan nisfahu ka raba daren biyu ko ka tsaya wa rabi kai bacci a rabi awan kusmin bu qalila ko ka rage dan kadan a cikin wanda zaka tsaya ko ka rage dan kadan a cikin wanda zaka yi bacci din awazid alayhi ko ka dan kara kadan a cikin wanda zaka tsaya din ko ka dan kara kadan a cikin wanda zaka yi bacci din waratil qur'ana tartila karanta qur'an da yawa wannan haka Allah ya raba annabi sallallahu alaihi wasallama daren sa shi wajibi ne nafila dare mu ku al'umma sa sai iya karfin mu abinda muke kai mutum yayi sunna amma yayi sunna kwarai kuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ce mutum yayi sallah da daddare ko da nafila raka'a biyu ce ciki nafila biyu ce ba za a rubuta shi daga cikin rafsanannu ba kuma zai jawo ma hasken kabari haddathana hannadu hannadu ya zantar da mu haddathana waki'u waki'u ya zantar da mu an mis'ari an karba ya karba daga mis'arin wa sufyana an habibu bin abi sabit ya karba daga habibu dan abi sabit an abul abbas ya karba daga abul abbas an abdullah bin amr ya karba shi kuma daga abdullah dan amr qala abdullah dan amr yace qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzalla sallallahu alaihi wasallam yace afdalus sawmi mafificin azumi sawmu aki dauda azumin dan uwana dauda kana yasumu yawman wa yafdur yawman shi annabi dauda ya kasance sai ya azumi yau sai ya ci gobe sai ya azumi jibi sai ya ci gata haka yake shi kuma yake wala ya tiru idza laqa kuma in an gwabza yake shi kuma bai gudu qala abu isa tirmidhi yace haza hadithun hasanun sahih wannan hadisi ne kyakkyawa ingantacce wa abul abbasi huwa sha'irul makiyul ama shine mawakin nan mutumin makka makahu wa ismuhu sa'ib bin farruka sunan sa'ib dan farruka qala ba'du ahli al-ilmi ba'arun malamai yace afdalus siyami matifin azumi an tasuma yawman kai azumi yau wa tafsiru yawman ka ci abinci wata rana wa yuqalu hadha huwa ashadu ko kuwa suka ce ana cewa wannan shine mafi tsanani dan zaka zamanto baka saba da wani hali ɗaya ba kenan baka saba da azumi baka saba da cin abinci dan da ka dau azumi kaman wani sabon fara dauka amma inda zaka yi azumi kaman 10 to zaka ga kaman ka saba da in kai 5 sai shikenan ka zama kaman ka saba kenan amma wannan yau ka ci gobe ka ci jibi ka yi gobe ka ci ba wani sabo a cikin ka kenan suka ce wannan shi yafi tsanani to sai dai wannan dukkan nafiloli ne ake magana a ciki iya karfin mutum da iyalinsa suna da haƙƙi a kansa neman halaccinsa yana da haƙƙi a kansa kuma lahira sama tana da haƙƙi a kansa sai ya ba abin da zai iya kadan ba wanda zai matsanta wa kansa ba Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun alhamdulillahi rabbil alamin eh akwai Imran bin Hussein wannan sahabi ne wanda shi duk an faɗe shi da abin da aka roƙa Allah ya biya buƙatar shi kuma haka nasu kuke shi ya kace